kabamu aljanna albushirin mu yan uwa annabi muhammad yace na san mutun na karke da za a kai aljanna kuma shine na karke wanda za a kai mutumin na karke da za a kai wuta kuma shine na karke da za a kai ina aljanna annabi yace allah zai yanke masa hisabi za a yanke mai hukunci allah zai ce mala'iku ku kai shi wutar jahannama zai zauna dan fatam haka dan wani lokaci sai a dan samu shi a kai shi aljanna duk da ba dadewa zai yi a wutar ba shekarun da zai yi adadin yawan shekarun adadin yawan kasa dake duniya ai ba dan tashi hankalin yake ba ma alarma ya kwanan lahira yake
wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddu
wa inna yawman inda rabbika kwana daya na lahira ka alfi sanatin mimma ta'uddu ne shike daidai da shekara dubun duniya to sai ka kidaya muqaddara ma satin lahira irin na duniya ne watan lahira irin na duniya ne to sai ka kidaya shekara dubu shine kwana daya lahira shekara dubu goma ai bakwai shine satin lahira shekara 30 misali shine watan lahira shekara 120 shine shekara daya lahira sai ka dauki kwayar kasa daya sai ka fara lissafi eh ga mutai da iskanci yayi magana ce Allahu sallallahu alaihi wasallam wai sallallahu alaihi wasallam sai ya kakale ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake da la ilaha illallah ba zai dawo ma a wuta ba Allah ya sauke ka lafiya tunda har kai so kake ka shiga annabi yace amma ana kwana ana tashi shekarun shi za su kare sai Allah yace yazo ya tafi gidan aljanna an tsamo shi daga wuta ya fito yana wari yana kauri yana hamami yana doyi sai Allah yace me kake bukata cewa Allah ka raba mutum da wannan bala'in ha wata bukata gare ai ya ubangiji ga wata ibushiya nan kai ni kawai Allah yace bayan nan fa me bukata kake cewa bayan ubangiji ka raba ni da wannan masifar ai ni bukatata ta kare Allah yace yace Allah a dai kai ni da an kai shi ya sha ruwa na alkausara idanunsa suka bude sai ya ce ya ubangiji ga wata bishiya can ina ga za ta danfi wannan ni'ima a kai ni Allah ce ina alkawarin da muka yi ya ce to ai ya ubangiji ka san na fito cikin bala'i lokacin ido na bai bude ba Allah a taimaka a kai ni Allah ya ce dazu na tambaye ka ka ce baka da bukata baka da bukatar komai yanzu yace ban da bukatar komai Allah ya ce a kai shi ana kai shi ya sha ruwa ya sha inuwa idan shi zai ƙara budewa sai hango ta bushira kofar gidan aljanna sai ce ya ubangiji ga wata can sai Allah ya ce kai na alƙawarin da muka yi yace nayi na ɗaya ka daga min kafa nayi na biyu ka daga min kafa yace ya Allah wannan shine na ƙarke sai Allah ya ce mala'iku su kai shi ana kai shi ko zama ba zai ba kai sai hango ginin gidan aljanna ga wasu mata nan wa hurin ayin gidan aljanna ga wasu yara alrama dan dauko kofin ka mu gani su yaran wa yatufu alaihim wildanun mukhalladuna akwai wasu yara mukhalladun su har abada a yarintarsu suke idza ra'aytahum hasibtahum lu'lu'an mansura yana cikin kallon yaran sai ga wasu mata sun zo wucewa da kofuna a hannunsu da sun gaba ka kalle su ba sai su haka miko naka alrama dan miko mini bangare sai ya ce ya ubangiji ka dai gaban zauna a nan ba Allah ka gaban zauna ba Allah ka shigar da ni sai Allah ya ce ina ai da kanka kace kai daya kai biyu kai uku sai ya kame ma Allah kirari anta Allahul Ahad anta Samad anta lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sai Allah ya ce izhab ila aljanna yana shiga aljanna fa yukhayyalu ilayhi annaha mal'a sai idan sai nuna mai aljanna ta cika ya sha wata kona kai ya samu na harda kafa mallan ina diba juice mallan Abubakar yaya da wuri in ce kara gaba ya fito ya ce ya rabbi innaha mal'a ya ubangiji aljanna ta cika Allah ya ce kai ka koma akwai wurare ya fito ya ce ya rabbi innaha mal'a Allah ya ce ina mala'iku su ce ga su Allah ya ce to a matsayin shi na late koma ya zo a makare ku je ku bashi wurin zama a gidan aljanna ku bashi kaman girman duniya sau 10 annabi ya ce duk aljanna ba talaka kamar sau